就关了，然后他还回来。就我的几个，那个看就苏南去的，就他妈的回来你自己了你，就把什么话去？他有能是也增加。Watu siudi ya fadita mwancha adhulamani mnizadiri di imada fatahani amada shi wancha wanda abunda akasani shi wata ramba shi wanda ablami mnizadiri shi ni wanda eke watu akagama akanchi watansa shi mazadiru ni shi wanda ablami mnizadiri dina nda aki fada shi ni sanda ablami mnizadiri yeke halifa amaka yeje wajansa ya tafiya musamman ko sa'an zai bashi wani abu amma da yaje bai bashi komai ba sai ce la'anallahu nakatan hamalatni ilayka Allah wajen taguwar da ta dauko da ta kawo kini wajen ka tun daga kufa zo har maka amma ka ban wani abu ya gagara sai Allah ya zuwa ya ce inna waraqiba eh Allah ya lance ta ba ita kadai ba ma har wanda ya hau arzu akan nata da Allah ya shi nasa inna tana zuwa da ma'anan na'am kamar anan inna ne ma'anan na'am ce na'am waraqiba Allah ya lance ta guwar taka da ta zuwa da ta kawo ka nan da ma wanda yake kai to inda aka samu safaru da suna da sukuni ne a cikin sunaye inda a suna ne safaru ne safaru kamar safaru ibn Nusayr wanda yake ayyuwa daga Abi Huraira akwai kuma Abu Al-Fayri Yusuf ibn Safari to wal fatu fil kuna arkun yaqul Abu Safari ake cewa kamar Abdullah ibn Abi Safari milam kira iba ko kwanto a cike Amru ibn Salimata da Abdullah ibn Salimata shine yake nazila Salima Tubin ya'yan Salimatu ne bil kasal da kasalan lani ma kabilatin tare da banu Salimata mutanen Madina mukarrama kabila mai girma wanda yake tana da manyan a cikin manyan sahabbai akwai wanda suke dangantaka ga wannan kabila shi Abdullah ibn Salimata wato yayi shahada a ranar yakin Uhud yayi shahada a ranar yakin Uhud Amru ibn Salimata kuma jurmi shi ne wanda yake wa mutanen salimanci wanda aka nada shi wa mutanen salimanci duk da karancin shekarunsa ko an samu sabani a cikin mahaifin Abdul Halik Abdul Halik malamin shubatu wanda Muslim ya waito da hadisin Abdul Qais ibn Abdul Qais wasu sun ce Abdul Halik ibn Salimata ne yanda Yazid ibn Harun ya fada kenan Ibn Ulayya kuwa yace a Yazid ibn Salimata ne bayan nan ba wani Salimatu mai kasaran lani sai Salamatu Salamatu duk sauran Salamatu ne wassalani salani lil kabili wafiki ka dace da kabila a fata wato inda da fata nisba ne wato ga kabila kuma ya kafiru wanda ya kasara lamin yace salimiyo ka a dogara da maganarsa ba wanda za a dogara da maganarsa bane sannan sallamu duk inda ya zo da shadda ne sallamu ne in banda wannan da za a fitar wanda ba su kai goma ba gaba ɗaya wanda su salamu ne to sai fa uban malami Abdullah ibn Salamin sahabi babba to shi wannan salamu ne ba sallamu ba tare da Muhammad ibn Salamin al-Baykali to shi wa salamu ne ba sallamu ba to amma shi din ma dai akwai sabani akwai wanda suka ce shi din ma dai Baykali ne akwai da suka ce shi ba sallamu ne shi wannan wato sallamu din malamin buhari ne wato Muhammad ibn Sallam ibn al-Faraj al-Bukhari mutumin buhara ne kuma malamin buhari ne mai jami'in sahihi tare kuma da dan yar uwarsa wato dan yar uwar shi waccan abin da shi hablu din da aka fada to shi ma dan yan uwar Abdullah ibn Salam to shi ma da ba shadda akai ba sallamin bane shi salamu ake ce masa salamu tare da kakan Abu Ali al-Mu'tazili Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Salame to shi ma ba shadda akai ya kuma kakan Abu Nasr Muhammad ibn Aqwar ne sai kuma Muhammad ibn Musa ibn Salame an-Nasafi to shi ma ba shadda Nasafi dan Musalami ba Sallami ba sai kuma sayyidi wato wanda ake danganawa ake dangana shi da sayyida yan uwan mustajid saboda wakilin ta ne to sunan sa Sa'd ibn Ja'far ibn Salamin ba Sallamin ba ba shadda sai ba wato shi wannan daga baya yake shi sayyidi din sai wafatin hijira ta 614 sai kuma ibn Abil Hukayki Salamu ibn Abil Hukayki bitahawudi wanda yake ba Yahudi yana cikin Yahuda Banu Quraiza wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika masa wanda ya kashe shi yana wani gida nasa wani binni nasa to shi ma salamu ne ba sallamu ba sai kuma salamu ibn Muhammad ibn Nahir shi ba salamu ne ba sallamu ba amma shi akwai wasu cewa ma ba salamu ba ne salamatu ne ko akwai sabani da yake an bi a salamu ibn Mushkir akwai wanda suka ce ko dai sallamu ne akwai wanda suka ce salamu ne shi ne mun tabbata shi mu ana fadar sa da fuska uku ko mushkir ko mushkir ko mushkir to ko ta Allah sai sallamu ta ko ta